zazzage waƙoƙi da kuka fi so da DJ Mixes a dindohausa.com.
Kin sani jin sanyi a lokaci na zafi, wallahi kece ke saka ni a cikin wani hali wanda ba ganta. Whatever I am, whatever I do, all I think of is you. Kar ki ta fi ki tsaya. Babi ke duniya ba daɗi.
Kame ma is useless. Kete ya zanga ya make ba excuses. No doubt you're the melody to my music. Mbabi ke dunia mbazei daddy ba. Ache ina de keto ya bazan fadi ba. I love you, I told you, I am your soldier. In any kind of situation, I'll be there to hold you. Yes, I'm contented, never to be tempted. You completely different from the girls I have attempted. I picked you up a dose, you melted me when I froze up. Damn, the life goes, the path that I chose is you. So kine ke kowa ya sanichiwa is true. The only weakness that I have is you. Got me behaving like I'm enchanted. So, kada kito kene for granted.
Mbabi ke dunia badani. Mbabi ke dunia badani.
Sakan da suwa yake na adara ku sanadin ki zan yi sake banda kewa zan rike kin sani ka wani nake sai ki sa yarda ani da ke muka idace
kai nake so
asadi
kaga da fin so
gani
tunda ka kalla me kake jira
min atini
son nake kazo ni ji agaran kai ya agaji kaga ba wani zan aje na sani ka san wanda ya kan kabin ji
banji ban gani tayi maka ake sarani ne din da kin fa ma min da zuci ya ci wuce ni kamar fasara
sazzage waƙoƙi da kuka fi so da DJ Mixes a dindohausa.com.
Na do algalani
kawo kushe ko suka nan gumba hurbi aske ke shine ke aska dugo wannan sai ilimi inda har ban mutu ba na san ba sa iya mun koyi ba sa iya mun koyi mun saba da mutane ne ba mun san za su yi haka ba kullum a bukatar ta su suke ko kai ne haka ba inda sun samu kai ka rasa su bai cin musu ba na rai bar ta su suke hange ko da kai bai maka ba shine fanni na rabo Allah shine ya taba kowa sai da kula lalle a cikin sa hakan dara har ma ai balla kayan da yake kada ingance ba a mai talla shi so baya san mai hota sai an ba da kula
zazzage waboki da kuka fi so da DJ mixes a dundohausa.com
Baby, na go deep, 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 deep.
Sasa giwa kuki da kuka fi so da DJ Mixes a ndundohausa.com.
Da bai ta kana da na da na
ta kai muku kun ja jahannu an ja an bar mu atan da nan ya Allah ya taya muku ila biya rawa ba ta
zagewa koki da kuka fi so da DJ Mixes a ndundohausa.com.